This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Na kuma cikin labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Isra'ila ta ce ta gano gawarwakin mutane da dama a Gaza a lokacin da ake gwamza fada, kuma sojojinta na kokarin zakulo gawarwakin domin tantance ko su wane ne wanda zai dauki tsawon sa'o'i da dama. To sai dai Isra'ila ta buƙaci jama'a da su guji yada jita-jita game da gawarwakin. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ma'aikatansa sun tuntuɓi Isra'ila wadda ta tabbatar da gano gawarwakin a Gaza. Biden ba shi da tabbacin adadin gawarwakin, ya kuma ƙara da cewa ba shi da ƴancin tantance gawarwakin a halin yanzu. Akalla Falastinawa 40,691 ne aka kashe, yayin da wasu sama da 94,000 suka jikkata a hare-haren da sojojin Isra'ila suka kai a zirin Gaza tun daga ranar 7 ga watan Oktoba, a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin a wata sanarwa a jiya Asabar. Yakin ya soma ne lokacin da kungiyar ta'addanci ta Hamas ta kai hari kan Isra'ila, inda ta kashe mutane 1,200 tare da yin garkuwa da kusan 250, kamar yadda kididdigar Isra'ila ta bayyana. Yankunan Kharkiv da Donetsk na Ukraine sun ci gaba da fuskantar munanan hare-haren Rasha a jiya Asabar. Ole Sinihombov, gwamnan yankin Kharkiv na kasar Ukraine, ya faɗa a jiya Asabar cewa wani harin bam da Rasha ta kai kan wani ginin gidajen jama'a ya yi sanadiyar mutuwar mutane 2 tare da jikkata wasu 10, ciki har da yara a ƙauyen Cherkaska Lozova. Ya ce an kashe mata 2, an ciro ɗaya daga cikin baraguzan ginin, ɗayan kuma ta mutu a cikin motar ɗaukar marasa lafiya. Kwana ɗaya kafin nan, Sinihombov ya ba da rahoton cewa akalla mutane 7 ne suka mutu, kuma kusan 100 sun jikkata, ciki har da yara akalla 22, a lokacin da wani harin da Rasha ta kai a birnin Kharkiv ya afkawa wani babban bene da filin wasa. A yankin Donetsk an kashe mutane 5 a harin da Rasha ta kai jiya Asabar a Chasiviar, a cewar Vadim Flashkin, shugaban gwamnatin yankin Donetsk. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kasashen China da Philippines sun zargi junansu da haddasa karo tsakanin jiragen ruwansu 2 a wani sabon rikicin kan ruwa da kuma ayyukan teku a tekun kudancin China. Mai magana da yawun dakarun tsaron gabar tekun China ya ce wani jirgin ruwan Philippines ne ya kauce hanya da gangan, ya yi taho mugama da wani jirgin ruwan da ke tsaron gabar tekun kasar China ba bisa ka'ida ba. Jami'an kasar Philippines a Manila sun ce jirgin ruwan jami'an tsaron gabar tekun China ne ya daki jirgin ruwansu na tsaron gabar teku har sau 3 ba tare da wata tsokana ba, lamarin da ya yi sanadin lalata jirgin ruwan na kasar Philippines. Wannan ce takaddama ta 2 a cikin 'yan kwanaki a kusa da Sabina Shoal, yammacin lardin Palawan na kasar Philippines, a yankin tattalin arzikin da kasashen duniya suka hakikance mallakar Philippines ne. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya fitar da buƙatar gaggawa ta samar da rigakafin cutar ƙyandar biri ga ƙasashen da ke fama da rikici, tare da haɗin gwiwar ƙawancen rigakafin Gavi da hukumar kula da cutuka ta Afirka CDC da kuma hukumar lafiya ta duniya WHO, kamar yadda ƙungiyoyin suka bayyana a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa a jiya Asabar. Za a iya yin yarjejeniyar samar da alluran rigakafin har miliyan 12 ya zuwa shekara mai zuwa ta 2025, gwargwadon karfin kamfanonin da ke haɗa rigakafin, a cewar sanarwar. Sanarwar ta ƙara da cewa ƙarƙashin kwangilar, UNICEF za ta shata ka'idojin yarjejeniyar ta samar da rigakafin tare da kamfanonin yin alluran rigakafin. Wannan zai baiwa UNICEF ɗin damar saya da jigilar alluran rigakafin ba tare da ɓata lokaci ba, da zaran an tabbatar da kuɗaɗe da buƙatu da tsare-tsare da kuma ƙa'idodi. Sanarwar ta ƙara da cewa hukumar ta WHO tana nazarin bayanan da masana'antun suka gabatar a ranar 23 ga watan Agusta, kuma tana sa ran kammala bitar bayanan domin gaggauta soma amfani da ita nan da tsakiyar watan Satumba. A farkon watan Agusta, hukumar ta WHO ta ayyana annobar kyandar birya matsayin matakin gaggawa na kiyon lafiyar jama'a a duniya bayan barkewar cutar a Jamhuriyar Demokratiyyar Congo wadda ta bazu ya zuwa kasashe makwabta. An sami fiye da mutane 18,000 da ake zargin sun kamu da cutar a Congo a wannan shekara, tare da mutuwar mutane 629 yayin da aka tabbatar da sama da mutane 150 a Burundi, inji Director General na hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, sallama a gare ku. Tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ke muku lale, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan yunkurin al'ummar Arewa na baya-bayan nan da ganin an kawo ƙarshen matsalolin da ake ciki, musamman ta fuskar tattalin arziki, lamarin da ya samo asali daga ayyukan wasu matasan Arewa a kafofin sada zumunta, inda wasunsu ke ta bankaɗo badagala da sace-sacen kuɗaɗen al'umma wanda ake zargin wasu masu riƙe da kujerun siyasa suka aikata. Rahotanni dai sun yi da cewa a baya-bayan nan kafofin sada zumunta sun taka muhimmiyar rawa wajen farkar da masu riƙe da madafin iko da su tashi tsaye akan yaƙi da matsalolin cin hanci da rashawa, talauci, yunwa, rashin tsaro da dai sauransu, kamar yadda za ku fara jin bayani daga bakin wani ɗan ƙasa.
Da farko sunana Jamilu Abdulsalam, ɗan Kano ne ni, kuma ɗan kasuwa wanda yakan yi sharhi akan harkokin kasuwanci da kuma harkoki na ci gaba na yau da kullum. To a hakikanin gaskiya dai dama kafafen sada zumunta hanyoyi ne da a turanci ake ce musu kamar tool, akwai course da ake ce ma kamar toolism. So kafafen sada zumunta kamar kowane abu da muka sani na rayuwa tool ne wanda zaka iya amfani da shi ta hanya mai kyau ko kai amfani da shi ta hanya mara kyau, ya danganta da yadda kake so kai amfani da shi. Idan ka buda account zaka iya saka abin da kake so yadda kake so, har ma zai iya yin nisa fiye da idan ka saka a TV ko radio, ka saka ba tacewa, musamman idan baka ci zarafin wani ba wanda ka saba ka'idar wannan dandalin sada zumunta. Mm-hmm. Wannan gaskiya wato ci gaba ne wanda dama can zamani mun san zai zo da wannan, in ka saka abu yanzu kamar wutar daji zai tafi ko ina har inda baka tunanin zai ji, cikin karkara, cikin birni, kasashen da baka taba zuwa ba, amma idan ka aika sako zai je. To wannan gaskiya abu ne wanda yan siyasa na tabbatar yanzu sun fara shiga tekayin su, wanda kusan a da shi talaka bai da damar da idan ya ga abu ba daidai ba zai iya fitowa yayi magana, amma a yanzu saboda su yan siyasan nan ba su da control na social media.
Wasu masana na ci gaba da jaddada muhimmancin cewa a bada ƙarfi wajen samar da wasu kwasa-kwasai da za su mayar da hankali ga koyar da dabarun amfani da kafofin sada zumunta, musamman ganin irin tasirin da suka yi a zanga-zangar neman kawo ƙarshen tsadar rayuwa da aka gudanar daga ranar 1 zuwa 10 ga watan Agustan nan da muke ciki, wanda ake kallo a matsayin abin da ya sake farkar da masu ruwa da tsaki a arewacin Najeriya, lamarin da ya kai ga kafa wata ƙungiya mai rajin tabbatar da ci gaban tsarin mulkin demokradiyya, wato League of Northern Democrats a Turanci. Ko menene dalilin kafa wannan kungiya? Bari mu ji ta bakin jagorarta.
Sunana Dr. Umar Arro, ni ne convener din wannan League of Northern Democrats, wato kungiyan masu ra'ayin tabbatar da dorewar demokradiyya. Manufar mu shine mu kasance mu ne masu yin ruwa da tsaki a duk wani harkan siyasa na arewa. Yanzu haka nan ya arewa kowaye yana nan abinda tura suke ce holding the short side of the stick, wato mun kasance farazube, don haka mun kawo wannan don don mu hada kan yan arewa don mu tabbatar da duk wanda zai tsaya zabe a nan arewa ko president a Najeriya ko kuma councilor arewa muna cikin wanda za su tabbatar mu ne muka sa su kuma mun setting din committees da za su kawo mana abubuwan da ke damun mu don in zamu zabe ka sai mu zabe ka akan abun da muka yarda dai ne zamu fitar da abubuwan da ya kamata a yi a bada shawara
a yayin da ake ci gaba da yin kiraye-kiraye a dandalin sada zumunta ga iyaye mata da su ƙara ninka kokarin su wajen tarbiyyar ƴaƴansu ganin irin rawar da matasa waɗanda wasun su ba su ma kai shekaru 20 a duniya ba suka taka a zanga-zangar baya-bayan nan wasu iyaye mata da suka shiga sahun gaba a gwagwarmayar samu mafita ga matsalolin da suka addabare wasu shi
sunana Ummar Khair Abdullahi Getso yar siyasa kuma mai kishin kasarta duk wanda yake arewa san halin da muke ciki a yanzu kuma ya zama dole mu taru mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu ga yadda zamu fitar da arewa daga cikin musibar da muke ciki mu yan arewa mu muka sa kanmu a cikin wannan kwagmire din da muke ciki ki mun riga mun sa abin da yake faruwa ko dole a nemi kai mafita magana ce ta dole mu yi abu daban da wanda aka saba gani matsalar Najeriya kullun akwai kwamitoci da ake kafa kullun akwai kungiyoyi da ake kafa amma babu da implementation to alhamdulillah wannan tafiyar tamu gaba ɗaya mun sa nauyin mu ne akan yadda za a implementing din wa'annan kudurori da muka fitar da su da kuma yadda za a gansu a ƙasa insha Allah to harkar tsaro ita ce abu na farko da muka yi magana na biyu kuma sai ilimi kuma sannan akwai magana ta gaba ɗaya ma dole ɗan arewa sai mun canja tunanin mu saboda da yankunan mu sun riga sun wuce mu amma mu an bar mu a baya saboda mu tunanin mu kullun na jiya ne to muna burin yadda za mu ci mun tarihin matasan mu a lon an samu an tada tunani irin na gobe
sunana Inna Maryam Chiroma daga Borno State ni kullun damuwa na shine wace irin arewa ne za mu bar wa ƴaƴan mu da jikokin mu domin iyayen mu wanda suka wuce gaba kullun muna kotin nasu sun sardauna su Aminu Kano su to duk wayannan mutanen ai sun yi adalci amma mu yanzu ana adalci a arewa shugabanni mu kowa kanshi ya sani yanzu kullun in na fita in naga yara kanana ƴaƴan mu da kwanoni a hannu suna bara na abinci wata kuka nake yi dalili shine ba mu dauki maganar education seriously ba domin da a ce shekaru 20 da suka shige an dauki maganar koyar da yara su yi boko za mu samu yara masu yawa haka kan titi da wuraren su zama wani abu a kasar nan to dole ne mu tsaya mu zana abubuwan da suke damun arewa idan aka zana abubuwan da suke damun arewa shugabanni arewa su zauna su hada kai su dauka daya bayan daya me za mu iya yi mu gyara arewa da wannan damuwa din shugabanni mu su sani fa cewa idan ba arewa su ba kowa bane saboda haka arewa ne shine platform din mu to ya kamata mu hada kai mu ga cewa mun gyara arewa
to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniya da ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu bari mu koma ga waɗanda ke kan gaba wajen sauyi alƙiblar yanayin matsatsin da arewa ke ciki inda za mu ji yadda ake cewa babu wani uba ko uwa da zai so ya bar wa ƴaƴa abin takaici
tamburan zanzo nake Muhammad Sani Sha'ban hakika ba sai an tambayi duk wani dan arewa babba ko karami akan abubuwan da suka addabi arewa to wannan mun zo na ne mun gaya mu kanmu taron nan da aka yi babu batun siyasa babu batun yare babu batun kabilanci ko daga ina ne fito yau mutumin Taraba yana kallon mutumin Zaria a dan uwa mutumin da ya fito daga Sokoto yana kallon mutumin Kano dan uwa saboda abin da ya shafe shi wancan ya shafe duka kowa kuma eh muna fatan ta dinke da dan Allah wani uba ko uwa zai so ya bar ma dan sa abin takeici ba mu ce zamu iya share hawayen kowa ba cikin kwana 7 ko shekara 7 amma wuyan abin a fara shi in aka fara to ƴan baya suna iya karishewa amma hakika cutarwa da koma bayan da ayyuka da suka addabi duk wani mutumin talikin da yake arewa ya isa
madalla daga gidan arewa da sun fara bullo da dabarun kawo mafita ne dorewa a bisa matsayin da ake ta magana a kai musamman bayan zanga-zangar neman kawo ƙarshen tsadar rayuwa wanda a dandalin sada zumunta aka fara tsara ta kamar kujin daga bakin Sardaunan Kano
sunana Ibrahim Shekarau Sardaunan Kano to kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani aikin alheri yana farawa ne daga mutum guda ko su ƴan kaɗan wasu daga cikin mu suke tunanin wannan matsalolin nan kullum ana surutun su arewa ta lalace matasa sun lalace ba gwamnatin kirki ana sace kuɗin mutane ba a mana aikin komai sai muka ce to abin da yafi mu kira imu ba wai dan mun fi kowa san a gyara ba wai dan mun fi kowa iyawa ba a akalla Allah ya mana shaidu cewa mun yi da akwai matsala kuma mun dauki matakin mu ga yadda za a yi mu ba da gudunmawa wajen gyara
na'am komai za a cimma ga sabon kungiyar League of Northern Democrats Sardaunan Kano ya kara da cewa
abin da muke so mu cimma da muka zauna zaman farko wannan shine na biyu dukkanin mu mun dauki kanmu daidai muke da juna amma dai tila a samu shugabanci da muka zauna suka taro suka ce lalle ni in zo in rike jagorancin nan shi Dr. Umar Ardo shine wanda asalin ya zo da tunanin ya tattaba mu muka kira mutane akwai wanda yake sakatare na riko na tare da shi barista Jim dan Niger State ne babban burin shine wannan matakai zamu dauka mu fadakar da al'umman mu ta arewa su waye su san su waye kamata ne su shugabancin su tunda demokradiya muke a fadakar da mutane ba wai kawai a kalli jam'iyya ba a'a in an kalli jam'iyya a kalli towa ta tsayar wane ne shi kuma ta gudunmuwa bai al'umma kan yazo ya nemi tsayawa zabe ne halayyarsa ne tarbiyarsa domin baka bada abin da baka da shi ba sai mutun ya zama shugaba ko zababban shugaba ko dan majalisa sannan a je a zauna ana neman masa wa'azi ana neman cewa ya gyara a'a kan ma ka zabe shi kuma mu fadakar da mutanen mu zancan ka ba zauna sai an baka taliya ko sai an baka naira 500 ko sai an baka naira 1000 mun yadda akwai talauci amma ai ba haushi yana cewa gare yunwa da mutunci akan koshi da wulakanci
alƙalman kindigar da aka fitar a shekarar 2023 sun nuna da cewa kusan kaso 70 cikin 100 na al'ummar Najeriya matasa ne kuma suna kasar shekaru 30 baya ga cewa kaso 42 cikin 100 na 'yan kasar na da shekaru 15 ne a duniya to masu sauraro gabashi ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdullahi da na shirya kuma na gabatar ce mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya ni salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar idan mai sauraro yana biye da mu a makon da ya gabata mun ji yadda gurbacewar muhalli ke kawo cikas a yakin da Najeriya ke yi da cutar kwalara dake ci gaba da addabar mutane a fadin kasar kuma mun ji irin yadda ma'aikatar dubagar ta Najeriya ke nata kokarin wajen tabbatar da cewa mutane sun kula da muhalli da kuma tsaftace ruwan sha da na amfani don kawar da wannan cuta inda shugaban ma'aikatar Dr. Yakubu Baba yayi bayanin yadda suke kula da masu fama da cutar ma'aikatan jinya da masu sauran jama'a don kare yaduwar cutar ta kwalara a wannan makon Dr. Yakubu Baba zai ci gaba da yi mana bayani ne game da ayyukan nasu a hirarsu da abokiyar aiki na Madina Dauda
aikin duba gari ne kuma ya tafi yadda ake dafa abinci abinda muke yi shine mu tabbatar cewa duka wanda yake aiki a wannan bukateriya din wanda ya zama ko da shi yake dafa abincin ko kuma shi yake sabin abincin ko kuma shi yake wanke kwanuka ko kuma shi yake ka tattase ko shi yake sayan wanke tumatir mu tabbatar cewa he is medically fit amma sa screening cewa bai da wannan cutar ko bai da wata cuta da zai iya sa mutane su kamu muna grassroots ne su nabdak aikin su package food ne kuma na mu buka din nan da ka gani wanda kuma nan kowa yake zuwa ci abinci including su ma'aikatan nabdak buka din suke tafiya ai in ka duba dokar mu akwai abin da certificate din da muke badawa na bended foot ai baka fara operation sai ka je ka environmental health authority sai sun zo su sun yi inspecting ina magudanar ruwan ka yake ta ina zaka samu ruwa ina zaka ajiye sharar ka nawa ne ma'aikatan ka ka musu wannan screening din kai kaza sai kai meeting wannan requirement din sannan sai su baka license sannan lokaci lokaci kuma du aikin mu ne mu kira su mu koyar da su simple hygiene applications so yanzu Madina in na duba system dina zan gaya miki duka bookers din da suke Lagos zan gaya miki bookers din da a part of what da muka isolating cewa suna haka kwalara
kana nufin za ku iya zagaye jihohi 32 nan ku yi wannan aiki da kake mana lissafi a yanzu haka cikin lokaci saboda kada mutane su kamu ya zama annoba a ƙasa
ina da ma'aikata sama da 60,000 kowane ward kika je ki yanzu a jihohin Najeriya ban da ƙasa da mutum 5 da suke aiki a wannan ward din misali yanzu a ƙauyenku jau kika buga mun waya kika ce ga abin da yake faruwa na san wa zan kira na san me zan gaya masa kuma zan ce masa yayi reporting back it's so time ba ma so wannan kwalara din ta sake faruwa in wide perspective da ta faru yanzu in a ce an sa duba gari yana aikin sa yanda ya kamata tantini da shi wannan kwanaran ma ba za ta faru ba misali kokon shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yayi signing order number 9 wanda aka ce ana so a ending open defecation da Hausa ana ce ba haya ko ina wannan order din abu da mu duba gari muke fara shine is far from reality ba za yi achieve saboda order ne da aka bawa minister na water resources
to ba sai ku nema a maido muku ba
shine ai maganar da muke yana dai daga cikin taswirar da muke so mu ga yawa minister cewa an dai federal government tana so ai achieving wani abu na din dole sai an dawo da maido ga aikin sa mandate din water resources shine su bada ruwa mai inganci amma issue na sanitation issue ne na hukumar duba gari an din ba ma nan ba abin da sa yi saboda Najeriya abin da ake bukata ba wai doka bane sai ka using enforcement tursasawa dole sai ka tursasar da dan Najeriya in kai kaza ga doka abin da tace za a maka koro kaza
ko kuma in kai kaza ga abin da zai shafi lafiyar ka
wayannan duka yana daga cikin abubuwan da muke bukatar shi shugaban kasa ya duba ya gani saboda kullun mu rage yawan kudin da muke kashewa a cututtukan da zamu iya kare su
wanda kira ko jin hankali zaka yi wa al'umma domin ba ku hadin kai wajen gudanar da ayyuka don samun nasara musamman wajen yaki da cutar kwalara
kware da gaskiya ne kira da nake yi ga al'umma na farko shine zamu fara daga gidaje shi aikin tsafta daga gida yake farawa kuma in ka tsaftace gidanka ka tsaftace muhallinka ba wai kwalara kadai ba cututtuka da yawa ma ba za ka same su ba sannan a gidaje kuma du mu tabbata cewa ruwan da zamu sha mun dafa shi bayan mu dafawa mu samu wannan water garden mu diga a ciki an muka siyo tumatir da tattasai da alayyahu da kabeji daga kasuwa mu tabbatar mun wanke shi ba mun wanke shi kadai ba sai mu sa masa gishiri shi kawai nan yana kashe wannan kwaya na kwalara sannan al'umma a community level abinda muke cewa community ana bukatar kuma hadin kai daga community me ya yi hadin kai da ake bukata shine community din making sure an yi establishing wannan volunteerism ai engage
matasa
da haka ake yi saka ga an samu matasa kafin ruwa ya zo duka an shishare magudanar ruwa an gyara ko ina dan muke wannan ba wai a gwamnati muke yi wa ba akan muka yi wa sannan na biyu muna roƙon al'umma su bi dokar da ta dace in kika duba yanzu kowa in ya gina gida sai ce zai gina bohol kowa ya gina gida ya gina bohol an yi making abunan kasar mu abinda ake cira can kasa yadda ruwa take ta zama overloaded wanda shi yake yawan kawo wannan underground water infiltration din da abutawa water sewer line so abinda muke so shine ba komai gwamnati za ta yi ba amma yanzu kamar estate maimakon a ce kowa ya digin bohol ɗinsa sai ku haɗa kai sai a yi central bohol sai a yi kwaya ɗaya wanda
kowa
zai samu to abin da ya kamata kenan ai mu canza policy din mu sannan muna kiran yan kasuwa because shi sanitation is a big investment it's a serious business babu wani business a duniya da zai baka return of investment kamar sanitation in ka duba kasashen da suka ci gaba ba za ka yi tafiya da ta kai kilometer 50 akan major road baka samu public toilet ba a kafa ba za ka yi tafiya da ya wuce kilometer 2 ba baka samu public toilet ba saboda shi dan adam yanda Allah ya yi shi duk lokacin da ya kira he must answer the call of nature but he has to do it in a dignified way a mutunce in ka zo ka providing public sector suke providing wayannan strategic toilet facilities din ko irin moving toilets nan ne akan hanya suka tsaftace shi ba wanda zai so ya zauna ya zo waje yana yin bayan gida zai shiga ka gani
ko da biya zai yi
ko biya zai yi dama zai biya a token gwamnati za ta yi regulating ya biya a token saboda ai maintaining ka manta shi kansa bayan gidan in ka karbe shi zaka ce ka kai combating dinsa into biogas a yi generating electricity da shi sannan za a iya samun taki da shi so babu abin da is waste a cikin sa. So kaga zai zama win-win situation for the business people. So muna kiran su su zo su samu shawarwari daga wajen wanda suka san kan abin, su sa kudin su a ciki kuma sa su samu riba mai gudanarwa. Saboda gwamnati ba za ta yi yin komai ba. An kace gwamnati ne za ta yi komai, gwamnati ba za ta iya yin komai ba. Duka komai ba. Shi yasa muke kiran su yan kasuwa su ma su yi. To wannan shine kananan abubuwan da muke gani insha Allah in muka same su daidai. So insha Allah kamar yadda cholera ta zama history a London, haka za ta zama history a Nigeria.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na yau. Da fatan za a ƙara dagewa wajen kula da tsaftar muhalli don kare aukuwa da kuma yaduwar cututtuka. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, musamman Madina Dauda, ni Hawwa Umar ke cewa rigakafi yafi magani. Mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Dominic Alancha na Dynamic Word Assembly New Karo. Jawabin mu cikin wannan mako mun doke shi daga littafi ta Matthew sura 25 aya 31 zuwa 40. Wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba, amma sakon da wannan wurin ke koyar mana Yesu ne ya koyar ma al'umman sa da cewa duk abin da zaka yi kayi dan Allah, ba zaka yi dan mutum bane, domin sa kumakwamu daga wurin Allah yake. Ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a. Indan kayi mai kyau zaka gaji mulkin sa, in kuma kayi mumuna ba zaka gaji mulkin sa ba. Zai bawa kowa sakamakon sa bisa ga abin da yayi. Wannan wurin ya nuna mana a ciki, yace mana duk abin da muka yi wa mutum dan Adam to shi muka masa. Yace in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku, lokacin da bai da abinci mun bashi abin, lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura, lokacin da yana kishin ruwa mun bashi ruwa ya sha. Duk irin wayannan ayyuka in ka ma dan Adam ne to Allah kake masa. Saboda haka ina kira ga al'umma na Krista da na musulmi da kowa da kowa, kai duk abin da zaka yi kai wa dan Adam ba dan shi bane, to dan Allah kake masa. Saboda a ranan karshe duk mai kyau da kowa ya aikata zai samu sakamakon sa. Indan ka aikata mumuna zaka samu mumunan sakamako, amma in ka aikata mai kyau zaka samu sakamako mai kyau wanda shine ka gaji mulkin Allah. Saboda haka cikin wannan makon indan mun fita ayyukan mu mutuna mu yi ma dan Adam alkhairi, ranan kashe za mu samu sakamakon sa. Assalamu alaikum.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Pression da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe, ku ci wa ku ni lafiya.